sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya kuma fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shiri na daren yau Asabar 1 ga watan Afrilu na shekara ta 2023 a cikin shirin namu na yanzu za a ji yadda masu ruwa da tsaki a kan harkokin siyasa a Najeriya suke yunkurin yi wa hukumar tsaron farin kayan Najeriya wato DSS matsin lamba domin bankaɗo waɗanda ta bada rahoton cewa suna yunkurin kafa gwamnatin riko ana ko suna yunkurin kafa gwamnatin riko kwariya a Najeriya kafin rantsar da zababban shugaban kasar sannan muna dauke da rahoto a game da rantsar da sabbin mambobin hukumar tashi labarai da zuba ido kan ayyukan kafafen labarai a kasar Niger albarkacin watan Ramadan za mu kawo muku nasihar azumi amma kafin nan bari mu ji yadda duniyar ta wuni
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau asabar kasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe mata sojoji hudu a lokacin da wasu ƴan ta'adda daga tsallaken iyakar Iran suka kai hari akan wasu sojojin sintiri dake aiki a tsakanin kasashen biyu. Mummunan harin na tsallaken iyaka ya faru ne a gundumar Kerch dake kudu maso yammacin lardin Baluchistan mai makwabtaka da Iran a cewar wata sanarwar sojojin Pakistan. Sanarwar ta kuma ce an sanar da bangaren Iran game da harin dan daukar kokwaran mataki akan ƴan ta'adda a bangaren kasar da kuma hana faruwar hakan a nan gaba sai dai sanarwar bata bayar da ƙarin bayani ba Ofishin jakadancin Iran a Islamabad yayi Allah wadai da harin tare da jajantawa iyalan sojojin da aka kashe An sallami Papa Roma Francis a yau Asabar daga wani asibiti a birnin Rome inda aka yi masa jinyar cutar bronchitis mai shafar numfashi. A cikin raha yayi magana da ƴan jarida yana cewa har yanzu ina raye kafin a wuce da shi fadar sa. A ranar Laraba ne dai aka kwantar da Francis ɗan shekara 86 a asibitin Gemelli Polyclinic. Bayan da rahotanni suka ce ya fuskanci matsalar numfashi bayan ya bayyana a cikin jama'a a filin St. Peter's kamar yadda ya saba yi a duk mako an ba Papa Roma maganin cutar a jijiya a yayin zamansa a asibiti a cewar Fadar Vatican dan nuna alamar samun sauki Fadar Vatican ta fitar da bayanan tsarin abubuwan da Papa Roma Francis zai yi a makon bikin Easter Sanarwar ta ce zai jagoranci taron sujadar Palm Sunday a gobe Lahadi da kuma na Easter a ranar 9 ga watan Afrilu da za a yi duka biyan a filin St. Peter's kuma ana sa ran dubban masu zuwa ibada za su hallara to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A Najeriya kotun daukaka kara dake jihar Sokoto ta yanke wa wasu ƴan kasar China hukuncin daurin shekara 3 akan kowane daya daga cikin laifuffuka biyu da suka aikata laifuffukan dake da alaka da zambar kuɗi har naira miliyan 50 kuma kowannen su zai biya taron naira miliyan 10 akan laifuffukan Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da wani dan kasar China ke fuskantar tuhuma akan kisan wata matashiya a jihar Kano da kuma wasu da ke fuskantar tuhumar satar mai a Port Harcourt babban birnin jihar Rivers. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton daga Sokoto.
A ranar 15 ga watan Mayun shekara ta 2020 ne hukumar yaki da masu tattalin arzikin kasa zagon kasa a Najeriya wato AFCC ta gurfanar da ƴan kasar China biyu wato Mr. Meng Wankong da Mr. Zhu Koi akan tuhumar su da hada baki da bayar da kudi naira miliyan 50 kasa a wani bangare na bayar da toshiyar baki ta naira miliyan 100 da za su bayar ga komandan yanki na hukumar ta AFCC dake Sokoto domin dakile wani bincike na almandanar kudi da ake tuhumar su daga baya hukumar ta AFCC ta sake gurfanar da su gaban kotun tarayya akan zargin almandanar kudi wato money laundering inda bayan jerin zama da kotun ta yi a ƙarshe ta yi watsi da karar da aka shigar a gabanta kakakin hukumar ta AFCC a yankin Sokoto mai kula da jihar Sokoto Kebbi da Zamfara Kamilu Ibrahim ya ce hukumar ta AFCC bata ji dadin hukuncin ba sai ta shigar da karar zuwa kotun daukaka kara dake zamanta a Sokoto wanda bayan sauraron bahasin ta yanke hukunci
to shine ita kotun a filin jiya ta ce kai Allah wadai da abin da kotun tarayya dake Sokoto Federal High Court kenan ta yi sai kuma tace ba ma za ka ce a koma sake karar ba saboda akwai evidence enough akan taron da aka kai akan wannan Chinese wan ga kudin an kama ga su mutane an kama sai suka bada kudin ga wanda sai kawo mu kudin ko ba su bi ta banki suka bada kudin ba kudin da ma an yi shi ne ka neman lalata bincike saboda haka shi da su salba da yanke musu hukunci shekara uku uku a gidan yari akan count 1 da count 2 kuma yace tara miliyan goma goma akan count 1 da count 2 ma kowanne su su biyu kaga dai da 20-20 kenan da kuma shekara 6-6 kenan a gidan yari dama countin guda uku ne kwatsan count 3 shi ne sai ya soke shi yace ba za a maimaita shi ba sai yana gaban kotun jihar Sokoto kuma ta yanke hukunci akan shi ba tukunna
masana lamuran shari'a a Najeriya na ganin yake irin wannan hukuncin yana da tasiri wajen koyar da darasi ga ƴan wasu ƙasashe da ke zaune a wasu ƙasashe. Muhammad Mansur Aliyu lauya ne kuma malami a Jami'ar Usmanu Danfodo da ke Sokoto yana ganin cewa
hukuncin zai ƙara taimakawa wurin lalle a tabbata an daina harkan su baki su su ƙara lalata mu ƙasa. Kamar yadda alƙalin ya faɗa ma da yake hukunta dan China, ɗan China ya faɗa cewa irin wannan laifin a ƙasar su hukuncin kisa ne gare shi. Amma musu su suna daukar naira miliyan 50 cash kuna ba ma'aikaci ta ku ƙara lalata mu ƙasa dan kare binciken cin amana da akai a wata jiha to kaga dai irin wannan abubuwan darasi da yawa da za a koya ga wani can yana fuskantar hukuncin kisan kai a Kano ga wasu suna fuskantar hukuncin sata mai a Port Harcourt to za ka ga irin wannan abubuwan suna kokarin nuna mu baki darasi na in sun biyo zo kasar mu su tabbatar sun rika bin dokokin
masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa yana da kyau a rika hukunta masu tsallakawa zuwa wasu kasashe suna aikata laifuka waɗanda ba su yarda su aikata irin su a kasashen su na asali Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotannin mu. Kamar yadda mai yiwuwa aka ji a farkon shirin ƙwararru a fannin shari'a da manazarta a harkokin siyasa suna ta tafka muhawara akan batun kafa gwamnatin wucin gadi da hukumar tsaro ta farin kaya ta ce wasu suna ƙoƙarin yi a Najeriya duk da cewa babu tanadin yin hakan a kundin tsarin mulkin ƙasar bayan an gudanar da zaɓe. Daga Abuja wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu kuma ga rahoton da ta haɗa mana.
Shugabannin jam'iyyu 18 na ƙasa sun yi wani taron gaggawa a Abuja inda suka buƙaci hukumar tsaro ta farin kaya DSS da ta hanzarta bayyana sunayen waɗanda ke shirin kafa gwamnatin wucin gadi a ƙasar. Wannan zama ya biyo bayan wata sanarwa da hukumar tsaro ta farin kaya DSS ta fitar mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawunta Peter Afunanya da ta ce ta gano wata maƙarƙashiya da wasu 'yan siyasa suke yi na yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar karen tsaye da nufin kafa gwamnatin wucin gadi a ƙasar. Shugaban majalisar bayar da shawara ta jam'iyyu IPAC ya bagi Yusuf Sani shi ne ya jagoranci zaman majalisar ga bayanin da ya yi wa muryar Amurka.
Banda cewa ya sa mutane da yawa cikin fargaba musamman mu 'yan siyasa zai kawo cikas ga tafiyar demokratiya da muke yi a Najeriya. Kuma kamar da kika sani tun da aka gama zabe na shugaban ƙasa da gwamnati da na majalisa akwai kurakurai wanda yake ba za a rasa wanda ba su ji daɗin abin da ya faru ba kuma a tunaninsu su kila za su su ɗauki mataki na wanda a ganinsu zai kwace masu haƙƙinsu.
Da yake tsokaci a kan batun manazarcin harkokin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abu Hamisu ya ce akwai abin dubawa a wannan batun.
Wannan ma abin dariya ne. Shi hukumar da ke a asiri na farin fula da ya fito da sanarwa ai wannan ma ya bani dariya saboda me ya kamata a ce ma kafin su fito da sanarwa wannan sun kame waɗanda ma suke tunani ko suna yunkuri ko kuma a'a suna ma ambato wani abu kamar ne aka ya kamata a ce yanzu an kama su an gurfanar da su a gabar alkali a kotu ba wai su ba da sanarwa a sanar cewa akwai wayansu da suke so su tsaya da tarzoma ta hanyar kafa gwamnati na rukun ƙuri'a ba ai wannan ba abin tunani bane ko ba abin da ya kamata a yi bane
to wai menene kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadar wa irin wannan matsayi na gwamnatin wucin gadi masanin harkokin shari'a mai nasara Kogo Ibrahim Umar ya nazari cewa
in muka dauki tsarin mulkin Najeriya babu inda aka fito aka yi magana cewa Najeriya za ta zama shugabancin ta karkashin rukun ƙuri'a akwai inda dai aka yi da dama amma kuma lokacin ya riga ya wuce don an riga an yi zabe sashi na 64 sakin sashi na 2 yayi wannan magana yace majalisar kasa ta tarayya tana da dama da idan kasa tana cikin yaki kuma a ra'ayin shugaban kasa ba za a iya yi zabe ba to ita wannan majalisa za a buƙace ta kuma an buƙace ta ta amince a daga ma wannan lokacin gwamnati din nan maimakon wato shekara 44 da ake da shi to za a daga ma gwamnati ya zama ana da ƙarin wata 6-6 shine abinda yake kawai ya danyi kama da wannan
kungiyar gwamnati ta kasa NGF da kungiyoyin fafutukan kwato yancin yan kasar irin su Huriwa da Sislak duk sun amince da wannan kira da majalisar bada shawara ta jam'iyyun kasa ta yi wa hukumar DSS na kamo waɗanda ake zargi da neman kafa gwamnatin wucin gadi a kuma hukunta su Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda Yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger inda aka yi bukin kaddamar da ayyukan sabbin mambobin hukumar tace labarai da zuba ido kan ayyukan kafafen labarai wato Council Superior de la Communication CSC a takaice wanda kundin tsarin mulkin kasar ta Niger yayi tanadin cewa wajibi ne irin waɗannan jami'ai su yi rantsuwa a gaban alƙalan kotun Council de Taf kafin su kama aikin hukumar mai wa'adin shekaru 5 Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemi Munibarma ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wakilan kungiyoyin 'yan jarida da na ma'aikatan wayar sadarwa da na kungiyoyin fararen hula da masu kare haƙƙin mata da na mawaka da wakilin shugaban ƙasa da na Prime Minister da na shugaban majalisar dokoki ne ke kunshi a hukumar ta Conseil Superieur de la Communication CSA. Waɗanda daga yanzu ke da nauyin kula da ayyukan tace labarai da zuba ido akan harkokin kafafen labarai kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanadi waɗannan jami'ai sun yi rantsuwa a gaban alƙalan kotun raba gardama wato Conseil d'État
Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions
a ƙarshen wannan biki na tuntubi madam Usaini Hadiza Kubra Illo daya daga cikin mambobin CSA wacce ta bayyana mun matsayin wannan rana a gare ta
yau mun yi rantsuwa wa gaban Allah gaban al'ummar kasa zamu aiki da adalci da gaskiya kuma cikin haske sanin kowa ne cewa wannan aiki namu aiki ne da yake buƙatar ka'ida idan ka bi ka'ida ka bi dukkanin hanyoyin da suka dace za ka yi aikin ka cikin kwanciyar hankali da aminci ba tare da ko wata hukuma ko wani abu ya ce kai wani abu ba
kamar yadda ayyukan watsa labarai yake matsayin kashin gadon bayan demokradiya haka hukumar sadarwa ke matsayin ginshiki akan maganar mutunta ka'idodi da dokokin aikin watsa labarai a kowace ƙasa wannan yasa wakilin shugaban ƙasa a sabuwar hukumar wato tsohon ministan watsa labarai Salifu Labobushe ke fatan samun haɗin kan kafafen labarai a wannan tafiya
ni na yi aiki da su dama amma in na ce maka na samu wasu matsaloli sai ce na yi ƙarya kullun ce musu nake yi shi ɗan jarida ta kamata shi ke ganin abubuwa in ya gani ya faɗa abin da ya gani kai ya ƙirƙiro abin da bai gani bai ce an yi kaza shi ko cikin ƙarya ne su ma rantsaci ne kamar yadda muka rantsa yau kuma rantsar da muka yi kowa muka ma ita a taimaki mutane su yi aiki akan gaskiya
a zaman da suka yi sa'o'i kaɗan bayan da suka yi rantsuwar kama aiki mambobin hukumar sun zaɓi Salifu Labobushe a matsayin shugaba sai mataimakinsa Suleiman Muhammadu a ranar 30 ga watan Maris ɗin da ya gabata ne shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya saka hannu akan takardar naɗin waɗannan jami'ai wato kwana ɗaya bayan shuɗewar wa'adin tawagar da Dr. Sani Kabir ya shafa shekaru 5 yana jagoranta Suleiman Muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaida Suleiman Muni Barma. Masu sauraro wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a kan mitoci 16:25-31. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata akan adireshinmu na yanar gizo www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin dambun masu sauraron mu kan abubuwan da suka shafi azumi kama daga ragowar bayanin da aka fara makon jiya kan goman ƙarshe zuwa an so shi kan daren Lailatul Qadr da zakatul fitr makomar wanda yayi azumi bai yi zakkar ba da lokacin da ake bayar da ita da waɗanda suka cancanci a basu zakkar daga ƙarshe kuma sai batun sallar Idi. To idan dumbun masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban majalisar malaman Izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, wakilin malaman Bauchi kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri, da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin ku, inda zai fara da raguwar bayani kan daren Lailatul Qadr.
Wato duk wata bukata in ka roka da kuma duk darajar da kake nema Allah ya daukaka maka ya baka lada, in ka dace da daren Lailatul Qadr to khairun min alfi shahr, yafi ainihin watanni dubu. Wata dubu akalla ya kai shekara 83 da wasu kwanaki, at least ko kuma a takaice a ce dai shekara 84. To me kake zato? Wanda Allah ya kaddara tun daga balagarsa, wato ma'ana tun daga lokacin da shari'a ta hau kansa, ya kai shekara 50 kafin ya koma ga Allah, kuma Allah ya yi mishi baiwa duk shekara yana dacewa da daren Lailatul Qadr. Kai ko sau 10 ne, kai ko sau 5 ne, kai lissafi 83 kawai ma, ba ma da hudun ba sau 5 nawa zai baka? Kaga kenan, wato mu al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana baiwa, shekarun mu ba sa da tsayi amma ayyukan mu suna da alkhairi fiye ma da al'ummomin da suka gabace mu. Yau idan ka hada shekara 80 ko 83 akalla sau 10 suna da yawa, to kuma kai duka shekarun da kai a duniya ba su wuce shekaru ainihin wato 70 ko 80 din ba, to sai gashi aka kara baka ladan wanda ya shekara 80 sau 5 ko sau 10 ko fiye da haka yana ibada. Kaga wannan ba karamar baiwa bace, ba karamar garabasa bace, kuma ba a ko ina ake samun ta ba sai a cikin goman karshe na wannan wata na Ramadan, watan azumi, wanda kuma Allah ya kara tabbatar da cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin, hakika mun saukar da shi alqur'ani ainihin wato a cikin dare mai yawan albarkoki, shine daren Lailatul Qadr. Lallai mun kasance masu saukarwa, domin a ranan ne ko a wannan daren ne ake ainihin rarrabe kowane al'amari, wato ma'ana ake budget wanda zai samu kaza ko kaza zai same shi. Da haka muna addu'a Allah ka datar da mu ka samu dace mu yawaita ainihin wato ayyuka na alkhairi a ciki, kamar ainihin sadaka, kamar kyaututtuka, kamar sada zumunci.
Adan haka nufin daren salola mubarka, mu yawaita ibada muna jidar albarka.
Wato kamar yadda masu tambaya suka gabatar da tambaya, ita wannan zakka ta fidda kai, wato zakatul fitr ko kuma zakkan kono, sunna ce muakkada, wato ma'ana sunna ce mai karfi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wacce kuma Annabi ya farlanta ta, ya dora ma duk wanda yayi azumi yake da dama a matsayin wajibi, ya wajabta mana kuma ya dora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi. Dukkan musulmi, namiji ko mace, sannan yaro ko babba, sannan bawa ko kuma da, duka an farlanta mana fitar da wannan zakka, wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na goman karshe na Ramadan, wadda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata. Sannan kuma ita wannan zakka ta fidda kai ba kawai kuɗi ko wani abu ake fitarwa ba, ana fitar da ita ne da abinci, abincin kuma irin abincin da mutanen wannan gari ko wannan yanki ko wannan ƙasa suka fi amfani da shi. Alal misali, ana fitar da ita da alkama, ana fitarwa da shinkafa, ana fitarwa da gero, ana fitarwa da dawa, ana fitarwa da dabino, ana fitarwa da zabibi, ana fitarwa da sha'ir, da dai dukkan nau'o'i na abinci waɗanda shine ko wanda shine mafi rinjaye ga mutanen wannan ƙasa ko wannan yanki. Sadakan fiddaka in so shine samu bisa rinjayen sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma magabata, to an so a fitar da ita ne kamar da su suke fitarwa tun ana sallah din saura kwana biyu ko kuma ana gobe sallah. In ma bai samu a haka din ba, to misali dai a safiyar sallah kafin a tafi Idi shine lokaci na ƙarshe da ake so mutane su fitar da ita. Domin hikimar ita ce, idan ka dauki danyen abinci, misali shinkafa ko masara ko kuma wani abu dai da kuke ci a yankin ku wanda sai an dafa kafin a ci, to kaga akwai bukatar a sarrafa wannan abin. Tana yiwa kuma shi wanda za a bashi din nan bai ma da kuɗin da zai nika ko kuma kuɗin da zai cefa ne don cin abincin sallah din, wanda hikimar ita ce kowa ya asa masa farin ciki a cikin zuciyarsa a ranar sallah ya zama yana walwala marayu suna farin ciki da murna kamar yadda masu iyaye suke yi sannan kuma talakawa suna farin ciki da murna dan sun samu abinci sun ci kamar yadda mawadata suke yi amma in aka ce an ba su bayan sallah to kaga wace murna za su yi sannan a dubi darussa da aka koya a cikin wannan azumi din na taimakekeniya na hakuri na sada zumunci na ainihin wato komawa zuwa ga Allah sannan kuma yadda ake fitar da zakatul fitr din akwai sa'i da kuma mudun nabi da kuma ausiki wanda akalla kowane mutum guda ana fitar masa ne sai a samu in babu ma'auni din babu sa'i abin nan ausiki ko kuma shine sa abin nan sa'i din ko kuma mudun nabi to sai a samu mutum wanda yake ba dogo sosai ba kuma wada ba matsakaici mai matsakaiciyar halitta sai a auna tafukansa guda biyu ya hada misali a kamfato shinkafa a cika wannan hannun nasa guda daya guda biyu guda uku guda hudu to sai a ba wa kowane mutum guda sannan kuma babban mudun nan wato mudun nabi to shi kuma za a cika shi ne ciki guda shine na mutum daya misali idan aka ce mai gida yana da iyalansa yana da matansa hudu misali zai cire wa kansa da farko bayan ya cire wa kansa zai cire wa iyalansa na nufi matansa in yana da yaya cikin yayan nan koda yau aka haifi yarinya ko yaro to shi ma za a fitar masa ita ma za a fitar mata sannan kuma za a fitar da washi ga wanda yake bawa ne matukar yana da wato hali ko kuma ubangidansa shi ma zai fitar masa da wannan zakatul fitr din sannan wanda yake da hali ya fitar da zakar ga dukiyar ina nufi abincin Allah ya bashi gashi kuma yana da damar ya fitar kuma yayi azumi kawai saboda kyashi ko bakin ciki ko tsabar rowa yake fitarwa to shi wannan ana ma gwada cewa na daga cikin alamar rashin karban aikin sa na ibada da haka muna fatan Allah ya tsare mu sannan kuma cewa menene matsayin wanda ya azumi bai iya zakatul fitr ba wato zakan fitr da kai to dama kamar da aka yi bayani ai akan bada ta ne ga waɗanda suke masu karauni ko mabukata kenan wanda Allah madaukin sarki ya kaddara ya kai azumin amma Allah bai hore mishi abin da zai fitar ya bada zakan fitr da kai da shi ba to kaga wannan shi kansa ya san bai da shi kuma babu inda zai nema ya samu dan haka yana daga cikin waɗanda za a ba su su ma su yi bukin sallah suna masu farin ciki tare da sauran ƴan uwansu al'umar musulmi sannan wa ya kamata a bayar zakar to duk waɗannan bayanan shine ana fitar da wannan zakar ne kamar yadda muka yi bayani ake bada ta ga mabukata na farko tukunna a dubi mutumin da bai da abincin da zai ci a gidansa sannan kuma wanda yake akwai marayu su ma ana ba su sannan masu rauni ta hanyar tsufa ta yadda ba su da mataimaka su ma duka ana ba su sannan kuma idan al'umma ta kasance a wadace take to har yanzu dai ba za a ce za a daina fidda zakkan ba dan haka za a nemi waɗanda suka fi bukata ko kuma ma akan nemi waɗanda misali in su ne mafifita to waɗanda suke ƙasa da su wanda su abincin da suka tanada bai kai su yi amfani da shi su ci daga yau har zuwa kwana guda ko kuma kwanaki kidayayyu ba game da tambayar da ake cewa menene muhimmancin bude baki da ake yi da alkama a ranar sallah karama to babu shakka yawanci bisa al'ada zaka ga ran da aka ce yau an waye gari za a tafi sallan idi a ranar karamar sallah wato Eidul Fitr zaka iske yawanci mun taso sai ka ga bisa al'ada ana raba alkama akalla kwaya bakwai ko kuma dai kasa da ko kuma abin da ya samu wai sai a ce alkaman ma ba za a tauna ba hadiya za a yi to wannan gaskiya al'ada ce ba wani abu ne wanda yake da nassi wanda yake sarihi wanda yake ya bijiro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga haka za a yi ba amma dai abin da yazo cikin nassi tabbatacce shine ranar da aka ce rana ce ta sallah wato ma'ana safiyar sallan idi na azumi shine ita ce karamar sallah ko kuma salatul fitr idul fitr to akan bukaci a ci abinci ne a koshi ita yadda dai ba zai takura mutum ko kuma ya hana shi walwala ba da safi tun kafin aje idi din za a ainihin ci abinci sannan aje masallacin idi saboda haka abinda ake yi kenan sannan kuma ba wai cin abincin ba kawai a duk abinda aka yi na farko bayan an yi wanka ko an ci abinci din za a yi wanka wanka ta ainihin wato ibada wankan tsarki kamar yadda ake wankan janaba duk sufofin su dai ne sai dai wajen niyya wannan sunna ce mai karfi mutum zai yi ya sa tufafin sa sababbi in Allah ya hore masa idan kuma bai da su to yasa abin da ya sawaka ya shafa turare sannan an so ya ainihin wato riki wata yar sanda ko kuma wani abu dai a hannunsa in ta samu yana dan dogarawa da shi yana tafiya da shi sannan in ya tafi masallacin a hanyar da ya tafi to an so inda hali ya canza hanya wajen dawowa sannan kuma in ya isa masallacin to tunda ita sallar kanta nafila ce to ba a yin wata nafila kafin ta wato ma'ana mutun kafin zuwan liman yace bai rai yi tahiyatul masjid a ranar idi ba a yi sai dai kawai yazo ya zauna kafin ya tafi din kuma yana kan hanya yana ɗan kabar barin sa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd har ya isa masallaci ya zauna sannan da liman yazo ba a tada ikama sai dai a miƙe kawai ayi kabaran harama sannan ayi kabarorin da suke biye ma wannan liman ya jagoranci mutane salloli raka'a biyu sannan bayan ya yi da sallar yayi sallah ne to sannan kuma ya ainihin gabatar da huduba wa al'umma musamman halin da al'umma take ciki a wannan yanayi da kuma abin da ya shafi muhimmancin ayyuka na azumi da aka yi muna fata Allah ya sa wato mu dace da waɗannan ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata ya kuma karbi dukkan ibadunmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, wakilin malaman Bauchi kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da producer-mu Salaman Abu da kuma injiniyan-mu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
An gaida Ibrahim ka almasi garba. To albarkacin wannan wata mai tsarki ga nasihar Ramadan.
Assalamu alaikum. Abin da ya shafi akan tsafta. Annabi yana cewa annazafatu minal iman. Yin tsafta yana daya daga cikin imani. Me yake nufi na farko in kaga tarbiya na addinin musulunci? Ba yadda zakai ka fuskanci Allah sai kai tsarki, kai alwala, kai abin da ya kamata sannan ka je ka fara sallah. Ko kuma a'a, ka sadu da iyalinka ne ko kuma matace akwai jinin biki in yazo mata dole sai ta yi wanka. Saboda haka addinin musulunci ka tabtab dinta akan tsafta take. Haka kuma filin da zakai ibada in dai bai da ko kuma yana da abin nan ba da zaka kai ibada gujin saboda haka addinin musulunci ya bada muhimmanci kwarai da gaske musamman a wannan lokaci da ake ciki ana son mutum na farko ya zama na yana fita tsafinsa na biyu ya zama na kuma ya kare bakinsa yana ta brush don wani lokaci in ka je kana tadi da mutum bakinka yana ware kana shutar da shi kuma duk lokacin da ka shutar da mutum ka cushe shi a musulunci don haka ire-iren wannan kai ko kaya ka sa indai suna tsami ka zo kusa da mutum ba zai farin ciki kamar mutumin da yake da turare a jikin sa ba saboda haka muna kira ga jan uwa a kula da wannan fanni ne wanda yake da fadi kuma yana da girma a musulunci addinin musulunci bai sarki bai bar shi haka a saki haka kawai adalci abu ne wanda yake da ya zama na wajibi alqur'ani ya fadi zancin sa ya fadi kuma a illanta inda har ba ai wannan adalci ba na daya yin adalci zai kawo al'umma salama na daya na biyu zai kawo natsuwa siya da sauran abubuwa na bala'i fada da sauran ya ida ire-iren sa duka indai akwai adalci to ba za a gani ba saboda haka muna kira ga jama'a adalci ba sai a shugaba kadai ba an kanka kai mata adalci me ne kar ka dauki hannunka ka je ka dauki kayan mutum kafanka kai ka kaita inda zaka je ka sabi ubangiji
Allah ya amfana wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na karshe wato labarai a takaici A yau asabar kasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe mata sojoji hudu a lokacin da wasu 'yan ta'adda daga tsallaken iyakar Iran suka kai hari akan wasu sojojin sintiri da ke aiki a tsakanin kasashen biyu. An sallami Papa Roma Francis a yau asabar daga wani asibiti a birnin Rome inda aka yi masa jinyar cutar bronchitis mai shafar numfashi. A cikin raha ya yi magana da 'yan jarida yana cewa har yanzu ina raye kafin a wuce da shi fadarsa. Kamar sauraro da haka za mu karkare shirin namu na daren yau asabar sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu aji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tsaya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi da engineer mu na yanzu Bob ni Aisha Mu'azu nake muku fatar ai sahur lafiya kuma a hutun ƙarshen mako lafiya ma'assalam